أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان هو مسلمي ما سورارن من كوسا دنا نيسا مزا دا ماتا من يرا كانان باكي دا ينا سلاما ين تدين مسلمي دتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا غودي ما الله مدوكين سركي دا كام wannan lokaci kuma a yau insha Allah zamu buda da kuma sabon wani karatu har yanzu a bangaren abin da shi hadisi wanda insha Allah zamu fara da nan kasa shi ma zuwa sama wanda zamu fara da shi shine littafin da aka sani arba'un hadisi da ake cewa al-arba'un al-hadis wato shi zamu karanta insha Allah wanda kamar yanda aka sani dai wanda duk zai koyon karatu to yana da kyau ya fara da littafin nan kasa wanda zasu mai sauki wajen fahimta da kuma ganewa shi zai bashi karfin gwiwar da zai ci gaba amma idan ne zan kana karatu baka ganewa littafin da ka fara da shi yayi ya ma yawa karatun baka fahimta ta daidai wanda ya kamata to sai kaje kage da karatun to shi yasa insha Allah zamu fara da shi ya daga nan har zuwa sama inda Allah madaukin sarki ya mun hife mu da kaiwa na karatu littafin hadisi din insha Allah amma da yanzu zamu fara da wani littafi na al-arba'un hadisi wanda kuma insha Allah kamin mu shiga ciki yana da kyau mu fara da wato tarjuma shi dan takaitaccen tarihi na shi malamin da ya rubuta wannan littafi din na farko dai wannan malami wanda ya rubuta wannan littafi na arba'un hadisi wato ana mai laƙabi da Muhyiddin kuma ana mai alkunya da suna Abu Zakariya amma ainihin sunan nashi shine Yahya ibn Sharafuddin an-Nawawi Yahya shine sunan nashi to saboda haka al-Imam Yahya ibn Sharafuddin an-Nawawi shine wanda ya rubuta wannan littafi na arba'un hadisi wanda kuma wannan malami an haife shi ne a ainihin wannan gari na a wani gari da ake ce Manawan Nawan sunan wani gari ne daga cikin garuruwan kasar Sham a nan wannan gari na Nawan din yake an haife shi ne kuma a watan 10 ga watan 10 na farko ga watan al-Muharram wata al-Muharram to waɗannan kwanakin shi 10 na farko a cikin su aka haife shi a shekara ta 631 da Hijira yanzu kaga muna da shekara 1442 da Hijira kaga idan ka duba kenan yanzu Imam Nawawi da haihuwa ta yanzu shekara 811 da haihuwa Imam Nawawi ga yanzu wanda ya rubuta wannan littafi na arba'un hadisi din da haihuwa shekara 811 to kuma wannan malami ya tashi a ainihin yana neman harka ta ilimi wanda ya ainihin karanci alqur'ani bayan ya karanci alqur'ani sannan kuma ya ci gaba da neman ilimi abinda ya shafi sarfu fiqh da sauran littafai abinda ya shafi ilimi na irin usulul abunan asma'ur rijali da sauran dai abubuwa wato na malaman hadisi kenan mazajin hadisi da sauran dai abubuwa bangare na ilimi ma zai dai gurgudu al-Imam an-Nawawi ya karanta su sai da gaske wanda kuma ya to ya jibinci karantarwa a watan Darul Hadith a can din Dimashq din a can shine babban kasar Siriya ga yanzu saboda haka al-Imam an-Nawawi mutum ne wanda yake ya kasance watan mutumin kirki kuma mai yi don Allah wanda ana cewa mutum ne wanda yake mai kamun kai sannan mutum ne wanda yake bai damu da al'amarin duniya kwade wasu sai ma'ana bai da kwade na lamarin duniya sannan kuma mutum ne mai gudun duniya da kuma wadata zuci abin duk da yake da shi dan kadan ya wadace shi duk wannan sifofi su yake bukata ko canga mutumin kirki ba a so ka zama in Allah ya jarfe ka da babu sai kowa ya jiya a haka bane ba duk abin da annanka mika lamari ga Allah ka dogara gare shi insha Allah shi zai kawo maka mafita ga duk abin da yake gudana to mutum ne mai wadata zuci sannan mutum ne mai kokarin bin hanyoyin magabata a cikin addini sannan mutum ne mai watannaci ga ayyuka na alkhairi mutum ne kuma mai hakuri mutum ne wanda yake yana sarrafar da mafi yawancin lokuta tayi daga karatu sai kuma ibada saboda haka al-Imam an-Nawawi wato mutum ne wanda yake mai himma kware da gaske kuma bayan shi mai bin mazhabar Imam Shafi'i ne a mazhabar Imam Shafi'i yake bi yana daga cikin manyan malamai na mazhabar Imam Shafi'i kuma bayan wannan ma wato yana da alaka da sufanci saboda haka shi ya samu mafiyanci da ma ko can littafin da zaka samu malaman addinin musulunci nan mafiyancin su kafin su tun daga malaman hadisin su har zuwa ga malaman fiqihu zaka isko dukan su suna da alaka da sufanci abinda yasa ko in ka duba abinda zai kara tabbatar ma da cewa lalle yana da kusanci da sufaye da kuma lamarin da sufanci in ka duba cikin muqaddima ta littafin shi na Riyadus Salihin zaka ga yana fadin dalilin da yasa ya rubuta ainihin shi wannan littafin na Riyadus Salihin din zaka ji yana magana cewa wato ya tattaro waɗansu hadisai ne waɗanda watan zasu masu ainihin zasu dora mutum bisa ga hanya ta Allah ta lahira su tabbatar da shi bisa ga hanyoyin na ladubba kamar inda yake fada yana cewa wato fara'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadith as-sahihati mujtamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirati yace na duba ni ga ya kamata in taro wani littafi takaitacce daga cikin hadisai ingantattu wanda sun tattara ne bisa ga bin hanyoyi na zuwa ga Allah zuwa lahira sannan wa muhassilan li adabihi al-batini wa az-zahirati waɗanda kuma za su tabbatar da ladubba na zahiri da na batini ga ainihin duk wanda ya karance waɗannan hadisai din kuma hadisan su zamo jami'an litargibi wa tarhibi wato littafin ya zamo ya tattaro hadisai masu magana akan tsoratarwa daga barin saba ma Allah da kuma kwadaitarwa cikin aikata ayyuka na alkhairi wasa'ir anwa'il adabi as-saliki ne yace da kuma sauran nau'o'i kaloli ne wato na ladubba na masu biya as-saliki ne kaga wannan kalmar suluki shi ma wani istilahi ne na su malamai terminology ne na su min ahadith zuhudi yace na daga hadisai masu gudun na gudun duniya wa riyadatun nufusi da kuma riyada na rayuka wato sabar da rayuwa ta saba da yawan ibada yawan zikirura shine riyada din wata hazibil akhlaqi da kuma tsabtace dabi'u wada haratul qulubi da kuma tsalkake zukata wa ilaji ha da kuma magance zukata maganin zukata din daga dukkan wasu miyagun ayyuka da suke cutarwa irin su hasada miyagun kudura da sauran abubuwa haka sannan kuma wasu yanatul jawarih da kuma kiyaye gabbai daga aikata ayyuka na sabo duzan ta taru hadisai wadanda za su yi wannan aiki din mutum Allah ya sa ya kiyaye su ya aiki da su ba sannan wa izati awjaji ha da kuma gusar da karkacewa zukata din da kuma gabban yace kai wa gairi zalika da ma wani wannan min maqasidil arifina daga manufofi na arifai masana Allah kaga wannan shi ma terminology ne na wato su sufaye kaji sun ci arifi to shi yasa kaga kenan wato ya ce daga cikin manufofin sufaye shi yasa ni rubuta wannan littafi na Riyadus Salihin to saboda haka Imam an-Nawawi yana da alaka da sufaye kuma ba Shafi'i ne shi a mazhaba sannan al-Imam an-Nawawi kuma wato duka dai bayan waɗannan rayuwa ta shi sannan ya ainihin rasu ne ya yi wafati har yanzu shi al-Imam an-Nawawi ya rasu a shekara ta 676 shi ne ya yi wafati a wannan shekara din ya rasu ne a shekara ta 676 to kuma an ce ranar daren Laraba ne ya yi wafati din a cikin watan Rajab da Laraba a cikin watan Rajab a shekara ta 676 na hijira kenan kaga kenan yanzu tunda ya rasu a shekara ta 676 yanzu da rasuwar Imam an-Nawawi wanda ya rubuta wannan littafi na 40 hadisi shekara shi 766 da rasuwa wanda ya rubuta wannan littafi din kuma rayuwar shi ya rayu shekara 45 shine rayuwar shi sannan al-Imam an-Nawawi malami ne kwarai da gaske wanda yake ya yi wallafe na littafai da daman gaske wanda shi wannan littafi na 40 hadisi ɗaya ne daga cikin littafin da ya wallafa din amma yana da littafai da dama kamar irin su Rawdatu Dalibina da irin su Al-Minhaj da kuma irin su Daqa'iqul Minhaj da Al-Manasikus Sughra da Al-Manasikul Kubra da su At-Tibyan da kuma Tasihut Tanbih da An-Nukatu ala Tanbih da Al-Fatawa nashi da kuma Sharhin Sahih Muslim da yayi yayi sharhin littafin Sahih Muslim sannan da akwai al-azkar nashi shi ma har yanzu sannan da Riyadus Salihin da muka ambata da shi ma wannan malami wanda ya rubuta wannan littafin 40 hadisi shi yayi littafin Riyadus Salihin da irin su littafin Tabaqatul Fuqaha da kuma at-tasnif da muhtasar at-tasnif dai da sauran littafin da ya wallafa saboda haka wannan malami ne a cikin addini ya bada gudunmuwa kwarai da gaske a cikin lamarin addini muna fatan Allah ya saka mashi da alkhairi kuma Allah ya sa abun ya amfane mu baki daya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kamar da nace ba tsawaitawa za mu yi wajen tarjuma ba domin a shiga cikin karatu din insha Allah kuma za mu fara da ainihin muqaddima ta wanda ya fara kamin shiga cikin ainihin su littafin a cikin hadisi din na farko dai muqaddimar da shi al-Imam Nawawi ya buɗa da ita shine yake fara da cewa bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala nabiyil karim godiya ta bismillah muna fara karatu da sunan Allah ar-rahmani mai rahama ar-rahim mai kibin jin kai alahira sallallahu Allah ya jira tsira ala nabiyil karim bisa ga annabi mai girma alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai kamar yadda mun ka faɗa duk abin da ba Allah ba shi yake ce ma alam wadu halitta gaba ɗaya to godiya ta tabbata ga ubangijin halitta baki daya qayyumis samawati wal ardina ubangiji wanda yake rike da samai da ƙasa da wanda yake shine mai kiyaye su da dukkanin abun da a cikin su baki daya mudabbilul khalaiqi ubangijin na wanda yake shine mai jijjuya halitta baki daya ma'ana duk al'amuran halitta baki daya suna hannun shi ajma'ina baki daya sannan ubangijin na wanda yake ba'ithir rusuli wanda ya aika manzanni salawatu wa salamuhu alaihim tsira da amincin shi ya tabbata gare su baki daya ya aika waɗannan manzanni ilal mukallafina zuwa ga mukallafai ma'ana baligai waɗanda sun ka balaga kenan sun ya aika su ne kuma li hidayatihim don shiryar da su mutane din wa bayani shara'i'id din da bayani na shari'o'i na addini kuma ya aika su bid dalailil qat'iyyati da dalilai masu yankewa ma'ana na yankan shakku hujjoji ga su da hili karara sannan wa wadihatil barahini da kuma watan hujjoji waɗanda suke ga fili ƙarin mabayyana ma'ana tsakanin mu'jizojin da Allah ya ba su annabawan manzannin da kuma littafin da ya kusa da su kenan sai ya ce ahmaduhu ina gode mashi wannan ubangiji ala jami'i an'amihi bisa ga dukkan ni'imomin shi da ya yi muna wa as'aluhu almazida kuma ina roƙon ƙari gare shi min fadlihi daga cin fadlati wa karamihi da kuma karamcin shi kyautar shi kenan subhanahu wataala wa ashhadu ina shaida Allah ilaha illallah ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah الواحد wanda yake makadaici alqaharu marinjayi alkarim wanda yake mai karamci algaffaru wanda yake mai gafara wa ashhadu kuma na shaida anna sayyidina muhammadan lalle shugaban mu annabi muhammadu abduhu bawan shi ne wa rasuluhu manzon shi ne wa habibuhu kuma masoyin shi ne wa khaliluhu kuma badadayen sa ne afdalul makhluqina kuma shi ne wanda yake mafificin dukkan halitta baki da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam al-mukarram wanda anka girma ba bil qur'ani da bashi al-qur'ani ma'ana wai Allah ya sauka mashi da al-qur'ani mai girma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-aziz al-qur'ani da wanda yake mabuwayin mu'jizatin mu'jiza wanda kafirai sun kalubance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ka kago al-qur'ani da komai ya ba su dama ya ce to su ma su kago da littafin nasu mana irin al-qur'ani in gaskiya ne in za su iya to kaga zama mu'jiza mabuwaya kenan sannan al-qur'ani nan mu'jiza nan ta manzo Allah ta al-qur'ani ta zumu al-mustamirrati wadda take mai ci gaba ala ta'aqubi sinina a cikin bisa ga bibiyar shekaru wato wai ma'ana shine wato alqur'ani had duniya ta kare shi yake yin hukunci shi ake aiki da shi baki dai ba za a kara aiko wani manzo ba wanda zai zo da wani littafi malmakin alqur'ani ba alqur'ani nan shine za a cigaba da aiki da shi koyo shi shine ma'ana wannan mu'jizatul alqur'ani almustamirrati mai cigaba ala ta'aqubi sinina bisa ga bibiyar shekaru wa bisunnal mustanirati sannan kuma da kuma sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu suke masu haskakawa kenan lil murshidina ga masu neman shari'a al makhsus bi jawami'il kalim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda anka kebance da jami'i na kalmomi wato matattaran kalmomi shine bi jawami'il kalim da matattaran kalmomi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi kalma guda amma in za a yi ta sharhin ta za ta kunshi ilmu masu yawan gaske to shine ma'ana wanda anka ba matattaran kalmoma kenan sannan wa samahatid din da kuma sauki na addinin sai ya zama babu tsanani a cikin shi wanda mutum ba zai iya ba daidai gurgudu addini duka bai dora mutane abinda ba su iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha salawatullahi salatin Allah ya tabbata wa salamuhu da aminci ne alaihi ga shi manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala sa'ilin nabiyina sannan aminci ya tabbata ga sauran dukkan annabawa wal mursalina da manzanni baki daya wa ali kullin da iyalan dukkan su ma'ana kowane manzo daga cikin shi shima salati da tsira da manzon Allah ya tabbata gare su shine wa alin da iyalan kullin kowanne daga cikin su wa sa'ir salihina da sauran mutanen kirki su ma duka aminci tabbata gare su al-Imam Nawawi ya ce to amma ba'du bayan haka faqad rawayna haqiqa mawruitu nan yana son ya faɗi dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi kenan na arba wannan hadisi hujja ta yana dalilin da yasa ya rubuta shi ne shine zai fada yanzu yace fa qadra wa yana haqiqa man ruwayato hadisi an ali ibn abi talib daga sayyidina ali ibn abi talib wa abdullahi ibn mas'ud da kuma abdullahi ibn mas'ud wa mu'adh ibn jabal da mu'adh ibn jabal wa abi darda da abu darda wa ibn umar da kuma abdullahi ibn umar wa ibn abbas da abdullahi ibn abbas wa anas ibn malik da kuma anas ibn malik wa abi hurayra da abu hurayra wa abi sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri radiyallahu anhum aminci tabbata gare su yace mun rawaito wannan hadisin gare su min dorikin ta hanyoyi kafira tin masu yawa hanyoyin kuma wanda yace bi ruwayatin mutanawiatin da ruwayoyi kuma nau'i kala kala abinda mun karo tun shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace man hafiza ala ummati 40 hadithan duk wanda ya kiyaye ma al'umma ta hadisi 40 min amri diniha na daga lamura na addinin ta ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati Allah zai tayar da shi ran tashi al-qiyama fi zumratil fuqaha a cikin watan jama'ar faqihai ma'ana masana addini wal ulama'i da sauran malamai baki da zai tashi a cikin malamai wato wai ma'ana shine ka kokari ka samu hadisi 40 ka kiyaye su ga al'umma domin su amfana da su wato kamar ka haddace musu shikenan ila koma maka koyar da su su fahimce su kuma su yi aiki da su to duk wanda yayi wannan za a tayar da shi ran tashi al-qiyama a cikin jama'ar fuqaha malamai kinan faqihai da kuma sauran malamai masu ilimi kaga to muna fatan mu ma wannan karatu da zamu yi na wannan arabu na hadisi Allah ya ba mu iko da dama ya zama wato sanadiyar tsira mu huwa Allah ya tada mu a cikin waɗannan din kuma wannan hadisi da ma ko ta littafi ya taro hadisi guda 40 ko ma sama da 40 din ya dan wuce 40 din kadan to shi yasa yace saboda an ce wato saboda wannan hadisi din da ya manzo Allah ya faɗa haka to shi yasa zan rubuta wannan littafi yace wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ta wannan hadisi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba'athahu Allahu Allah zai tayar da shi wanda ya kiyaye ma al'umma ta hadisi guda 40 Allah zai tayar da shi faqihan ba cikin faqaha unza ta da shi a shi faqihin za ta da shi yana daga cikin manyan malamai madauka addini ba fahimta addini ne aliman za ta tayar da shi babban malami ran tashi al-qiyama hadisi 40 kawai in ka kiyaye su ka fahimtar da su ga al'umma wa fi riwayat abi darda a cikin riwaya abu darda kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye ma al'umma ta hadisi 40 wa kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an zan zan mai ceto gare shi ran tashi al-qiyama to Allah ya sa wannan wa shahidan kuma ni zan zan mai shaidu gare shi ran al-qiyama to muna fatan Allah ya sa wannan karatu da zamu yi ya sa mu ma ya zama sanadiyar ceto gare mu ran tashi al-qiyama alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa fi riwayat ibn mas'ud a cikin riwaya abdullahi ibn mas'ud kuma yace qila lahu wato za a ce mashi wannan mutum ne din wanda ya kiyaye ma al'umma ta hadisi 40 sun kamfana da shi ne to za a ce mashi udkhul min ayi abwabil jannati shi'ita duk kofar da ka so ta aljanna ka shiga cikin ta wai ma'ana za a bashi aljanna a bashi dama duk kofar da yake bukata ya je ya bi tunan ya shiga saboda gatan ci kenan sannan kuma al-imamu nawawi yace kuma wa fi riwayat ibn umar a cikin riwaya shi kuma abdullahi dan umaru abinda yace za a tayar da shi ya fi zumratul ulama'i a cikin jama'ar malamai wa hushira za a tayar da shi fi zumratul shuhada'i a cikin jama'an nan ta shahidai wanda sun kai shahada to wannan shine hadisin da shi imam nawawi din ya kawo wato na duk fadin dalilin da yasa rubuta wannan littafi sai yace amma kuma duk da haka wattafaqal huffazu hafizai masana ilimin hadisi sun yi ittifaqi ala annahu hadithun da'ifun cewa wannan hadisin da'ifi ne amma ba ingantacce bane wa in kasurat turquhu duk da hanyoyin shi sun yi yawa da yawa kware da gaske to shine yace wato a malamai sun ce da'ifi ne zamu yi magana da'ifi din aiki da shi nan gaba insha Allah sai yace wa qarsan nafal ulama wa haqiqa malamai sun wallafa radiyallahu anhum yadda Allah ta tabbata gare su fi hadhal babi a cikin wannan babi din malamai sun wallafa littatafai masu wanda sun ga kunshi hadisi guda 40 din wai ma'ana ana rufin an yi malaman da su ma sun rubuta littatafai wanda sun ka sa hadisi 40 saboda kwadayen wannan fadalar da an kaji a cikin wannan hadisi din kamar yadda nace zamu yi magana akan aiki da hadisi dhaifi in Allah ya da an jima kadan fi hadhal babi yace haqiqa malamai sun rubuta littafai a cikin wannan babi na watan hadisi guda 40 din su malaman nan ma la yuhsa abinda ba ya lissafuwa min al-musannafat na daga abinda sun ka wallafa din na littafai sai yace fa awwalu man alimtuhu amma farkon wanda na sani wadanda sun ka wallafa irin wannan ne a littafi mai hadisi 40 yace to sannafa fihi abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak ya wallafa littafi akan hadisi guda 40 sannan sun muhammad ibn aslama yace sannan muhammad ibn aslam shi ma adusi ya rubuta shi ma littafi mai hadisi 40 hadisin kenan sannan akwai al-alim wanda yake al-alim rabbani shi al-imam Muhammad ibn Aslam kina al-alim rabbani babban malamin nan mutunan Allah sannan summa al-hasan bin sufyan an-nasa'i sannan akwai hasan bin sufyan an-nasa'i shi ma ya rubuta hadisi littafi mai hadisi 40 shi ma sannan wa abubakar al-ajurdi akwai abubakar al-ajurdi shi ma ya rubuta littafi mai hadisi 40 wa abubakar Muhammad ibn Ibrahim akwai abubakar bin Ibrahim al-asbahani al-asbahani shi ma ya rubuta al-asbahani ankula al-asbahani ya rubuta littafi shi ma mai hadisi guda 40 sannan wadaru qudni akwai imam wadaru qudni shi ma wal hakim al-imam al-hakim wa abu nu'aym da abu nu'aym wa abu abdurrahman as-sulami da abu abdurrahman as-sulami wa abu sa'id al-maliy wa abu sa'id al-malini akwai abu sa'id shi ma al-malini shi ma ya rubuta littafi waɗanga gabaɗaya dake zana waɗanda waɗanda sun karbuta littafi din ne sannan wa abu usmanu sabuni da abu usmanu sabuni wa abdullahi ibn muhammad al-ansari da abdullahi ibn muhammad al-ansari wa abubakar al-bayhaqi da abubakar al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi kenan wa khala'iqun kai ce kai da sauran da jama'a wanda yake la yuhsauna ba su kididduwa ba su lissafuwa min al-mutaqaddimin daga cikin magabata wal mutaakhirin da kuma majinkirta ma'ana waɗanda aka yi tun can farko da kuma waɗanda aka yi daga baya baya to saboda haka yace duk wadannan malaman da mun kazana baki dai duk kowanne ya rubuta littafi na 40 hadisi mai littafi mai hadisi guda 40 ciki sai yace kuma bayan wannan ne kuma waqad istakhartullah ta'ala haqiqa na ba Allah madaukin sarki zabi fi jami'i 40 hadisan a cikin hada wannan hadisi nan guda 40 na ba Allah zabi in alkhairi ne Allah ya tabbatar banda in kuri in wannan aiki din kuma yace na yi wannan ne ikita da an don in yi koyi biha ulai ra'imati da waɗannan shugabannin waɗanda sun karubuta wai ma'ana waɗannan hadin malaman da ya ambato din don in yi koyi da su wa shi yasa biha ulai ra'imati al-a'la ne kenan don in yi koyi da waɗannan shugabannin masu ilimi din nan shi yasa ni rubuta wannan littafi na 40 hadisi ne ma sannan huffazul islami waɗanda suke su ne watan masu kiyaye musulunci wa qad ittafaqa al-ulama wa yace haqiqa malamai sun ittifaqi to shine zai magana shi ma da kai ne al-imam an-nawawi din can tun da ya ce hadisin da yake magana ga fadalar hada hadisin 40 din ya ce da'ifi ne to shine zai faɗin dalili na cewa to kuma hadisi da'ifi ana aiki da shi to shine al-imam an-nawawi yake cewa wa qad ittafaqa al-ulama haqiqa malamai gabaɗaya duk sun hadu sun ittifaqi sun yarda ala jawazil amali bisa ga halaccin yin aiki bil hadisi da'ifi da hadisi wanda yake mai rauni fi fada'il al-amali a cikin ayyuka na fadala wato wai ma'ana shine dukkanin abinda watan malaman ittifaqi na hadisi gabaɗaya sun ittifaqi akan cewa hadisi da'ifi ana aiki da shi ba kamar irin yanzu da mutanen mu sun kame da hadisi da an ce hadisi da'ifi ne an mai da shi shikenan ya zama kwandon share kenan kwata kwata kana kawo hadisi da'ifi ne shikenan su a ida su ba za a aiki da shi ba gabaɗaya kwata kwata to al-imam an-nawawi ya ce a'a malamai duk sun ittifaqi ana aiki da hadisi amma a cikin aiki na falala dama ko can a cikin aiki na falala da kuma at-targhib wa tarhib wato wajen kwadaitawa da tsoratawa wa'azi na tsoratawa game da hadisan da sun kai magana akan watan duk wanda yake aikata wani aiki na laifi ga irin azabar da za a yi mashi to hadisi ko da'ifi ne nan wajen malaman hadisi sun yarda ana aiki da shi haka nan hadisin da yake kwadaitarwa a cikin wani aiki na falala cewa duk wanda aikata abu kaza zai samu falala kaza shi ma wannan duk malamai sun ittifaqi ana aiki da shi shi ma wannan shine abin da suke wato shi Imam an-nawawi ya kawo din na cewa duk ana aiki da wannan hadisi da ifai din a cikin waɗannan ayyuka shi yasa akwai Sheikh Muhammad Alawi Al-Maliki shi ma ya tabbatar da haka nan shi ma a cikin wani littafi nashi mai suna Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadis Asy-Sharif shi ma ya kawo maganganun malamai ma'ana ya ambaci musu daga cikin malamai waɗanda sun ka tabbatar da ana aiki da hadisi da ifi a cikin ayyuka na fadala din na farko ya kawo shi kai ne al-Imam an-Nawawi din a cikin littafin shi na At-Taqrib sannan da al-Imam al-Iraqi a cikin sharhi ne ga Ulfiyyah shi sannan da Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharh an-Nukhba sannan akwai Sheikh Zakariya al-Ansari a cikin sharh Ulfiyyah al-Iraqi shi ma sannan da al-Imam Suyuti a cikin At-Tadrib wa ma'ana At-Tadrib ar-Rawi kenan sannan akwai al-Imam Ibn Hajar al-Maliki al-Makki shi ma ya faɗa a cikin sharh al-Arba'in din kamar yanda shi Sheikh Alawi ya nakalto din sannan da irin al-Alamatul Laknawi shi ma a cikin wata risala ta shi mai suna Al-Ajwibatul Al-Fadila da sauran dai malamai dai duka to wancan waɗannan malaman duka shi Sheikh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki ya ambace su a cikin wannan littafi na shi na Al-Manhalul Latif din waɗanda sun ka ci lalle tabbas ana aiki da hadisi da'ifi a cikin ayyuka na fadala wato a cikin aiki na fadala don haka kaga wannan hadisi ai yana magana ne kan fadalatin cewa duk wanda ya kiyaye ma al'umma ta hadisi 40 zan zama mai ceto gare shi mai kuma shaidu gare shi ranar kiyama ai kaga wannan aiki ne na fadala to shi yasa shi Imam Nawawi ya ce to shi yasa malamai dukan sun yi ittifaki cewa ana aiki da hadisi da ifi din shi yasa ya ce wa qad ittafaqa al ulama wa haqiqa malamai sun yi ittifaki ala jawazil amali bisa ga halaccin yin aiki bil hadisi da ifi da aiki hadisi da ifi don haka yana da kyau mutane a kiyaye ba da fara jance maka hadisi da ifi ne shikenan da kai ka watsa da shikenan baka aiki da shi ba wannan ba shine kaida ba wannan wata kaida ce wanda wata dabi'a ce wanda wasu mutane sun ka shirya domin watan kawo wani sabani ko su abuwa na a cikin addini don ba da an ce hadisi da ifi ne ba ana ran hadisi ne na ƙarya bane ba shine ma'ana ba hanyar da an ka same shi ne ya zama mai rauni shi irin wanda an karo tushe gare shi yana da karancin hadda kenan ko kuma dai daga cikin sauran nau'o'i na hadisi zaman hadisi da ifi to wannan shine to shine yake cewa da haka malamai sun yi tafaki bisa ga aikin hadisi da ifi fi fadail al a'mali a cikin ayyuka na fadala wa ma'a hadha ya ce to kuma duk da haka falaysa i'timadi ala hadha al hadisi ba wai ainihin dogara ta ma duk ya tabbata ne bisa ga wannan hadisin shi kadai ba wai ma'ana ko da kai kana ganin ba za ka yarda da wannan magana da ya ga maka ba to yace ba ma shi kadai wannan hadisin dogara gare shi ba wajen yin wannan aiki din babban yace bari dai na dogara har yanzu ala qaulihi sallallahu alaihi wasallama bisa ga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil ahadith sahihati a cikin watan wadansu hadisi ingantattu abinda yake cewa la yuballighi shahidu minkumul ga'iba wanda ba yanan ya isar ma da wanda yake ba yanan wanda annan ya isar ma da wanda ba yanan wai ma'ana shine idan ni fadi magana inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda ni fadi ta gaban shi to ya isar ma da wanda ba yana in ma'ana wani ya dawo wanda ba yana to ka gaya mashi ga abin da an kai to shine la yuballighi shahidu wanda ahalarci isar minkum daga cikin ku alga'iba ya isar ma da wanda ya ba yana din yace ba wace na dogara da wannan hadisi ne sannan bayan wannan kuma yace har yanzu na dogara da qaulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma zancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa nadhara Allahu ra'an Allah ya ji kan mutun sami'a maqalati wanda ya ji zance na fawa aha kuma ya kiyaye wannan zancin nawa sannan fa addaha ya je bayar da wannan zancin nawa kamar sami aha kamar yanda ji shi wa yanda ji na fada ya je bayar da labari ya fada haka nan to wannan mutuna Allah ya haskaka shi kaga manzo Allah ya mashi addu'a shine na dalar rahul maram Allah ya haskaka mutunin da sami'a maqalati ya ji zancin na fawa aha ya kiyaye ta fa addaha ya bayar da ita kamar sami aha kamar yanda ji yace summa min al-ulama sannan daga cikin malamai akwai man jama'al arba'in wanda ya hada arba'un hadisi din amma fi usuluddin a cikin asulin addini ma'ana a cikin abin da shahi tauhidi ne kurum mutun ya hada hadisin guda 40 amma sai dai wadanda suka magana kan tauhidi ne kawai wa ba'dhum wa sashin su kuma sun fi zuhudi sun hada shi ne a cikin littafin zuhud na gudun duniya su kuma wanda mutun ya rubuta littafi na mai littafi na 40 hadisi din amma sai dai hadisan da suka magana kan gudun duniya su kadai ne mutun ya hada yayin littafin da su wa yace wasu malaman irin haka sun kai wa ba'dhum wachi wa sashin su kuma kal adabi a cikin ladabi hadisi masu magana kan ladabi to a cikin su kuma shi kadai ne sun ka tattara sun kai guda 40 da shi din wa ba'dhum sashin wasu malama har yanzu fil khudabi a cikin hudubobi hadisan da suke magana akan hudubobi to kansu sun kai yace wa kullu ha maqasidun salihah to yace duk wadannan abubuwan da malaman sun kai wannan duk manhaja ne mai kyau yayi kyau kware radiyallahu an qasidiha da Allah ta tabbata ga duk wanda sun kai lafi haka nan din sai ce to amma wa qadra ayatu amma ni naga jama'a 40 in tara hadisi 40 a hamma min hadha kullihi wanda yafi wanga abin da sun kai gaba daya abin da yasa yace wanda yafi shine sai yace wahiya shine in tara 40 hadisan hadisi guda 40 wanda su kuma mustamiratun ala jami'i zalika su tattaru dukkan waɗannan abubuwan gaba daya ya zama cikin hadisan a samu wanda sun kai magana kan tauhidi a samu wanda sun kai magana kan watan wake ina yi tsallamin tsallake ko yace akwai wanda da can ko zan koma to sai mun meta tsallake na muka yi cewa watan na ga man jama'a 40 wanda sun ka tara hadisi guda 40 fi usuluddin a cikin asulin addini tauhidi kenan wa ba'dhum fil furu'i sashin su kuma a cikin rassa wato shine abin da yake ba na shari'a kenan wanda ba na wato ainihin tauhidi ba kenan wa ba'dhum fil jihad sashin su kuma a cikin sha'anin jihadi sun ka rubuta sai mutum ya tattaro hadisin da suka magana kan jihadi kawai yayi guda 40 da su ba wa ba'dhum fi zuhud sashin su kuma a cikin gudun duniya wa ba'dhum fil adabi sashi a cikin ladubba wa ba'dhum fil khudubi sashi a cikin hudububi wa kulluha maqasidun salihatun dukkan su manufi ne masu kyau radiyallahu an qasidiha idda Allah tabbata ga wanda sun kan fesa din wa qadra aitu amma ni naga cewa jam'a 40 in tara hadisi 40 ahamma min hadha kullihi wanda yake mafi muhimmanci daga wadancan da sun kai su wadancan din gaba daya wa hiya shine ko an yakuna hadisan ya hada hadisai watan wahi 40 hadisan shine in hada hadisi guda 40 mustamilatun wanda sun ka tattaro ala jami'i zalika bisa ga dukkan wancan ya zama cikin su a samu hadisin da ya magana kan tauhidi a samu wanda ya magana akan wata shari'a a samu wanda ya magana kan jihadi a samu wanda ya magana kan gudun duniya a samu wanda ya magana kan ladubba a samu wanda sun kai magana kan hububi din da sauran su, to shine yake nufin nizan tattara wanda hadisin da su a samu kalolin wannan gaban gaba da shine ma'anar yake nufin tara wanda yafi wancan din. Yace kuma kullu yace wa kullu hadisin minha, yace kuma zan ina so in hada ya zama kowane hadisi daga cikin wadannan hadisan ya zama minha qa'idatun azimatun, akwai wata qa'ida mai girma, wani ginshiki mai girma, min qawa'idid din, daga cikin ginshikai na addini ya zama shi wannan hadisin da zan kawo wani ginshiki ne a cikin lamarin addini. Kada wasafahu ulama, wanda hakika ya zama malamai sun sifanta shi wannan abun ko kuma wannan hadisin bi anna madaral islami alaihi, lalle musulunci gaba daya yana kewaya ne bisa ga kai ne, to ina so in kawo irin wannan hadisin aw huwa nisful islami, ko kuma in kawo hadisin da kusan shine rabin musulunci gaba daya abin da yake bayani, aw thuluthahu, ko abin da yake sulusun shi kashi 1 bisa 3 kenan, aw nahwi zalika, ko makamancin haka. Yace kuma summa altazimu fi hadhihi al-arba'ina, kuma na lazimta maka ina a cikin wannan 40 hadisi da zan rubuta, an takuna sahihatan, su zamo ingantattu ne gaba daya, bazan yi hadisi da'if, bazan sa hadisi da'if ciki ba, amma ana nan rahim misali wanda littafi na 40 hadisi bazai kawo hadisi da'if ciki ba sai sahihai. Yace wa mu'azzamuha, mafi girman su su wannan hadisan da zan kawo din ma'ana da a cikin wannan littafi din, to fi sahihayil Buhari wa Muslim, zan kawo hadisan da a cikin sahihul Buhari da Muslim mafi yawanci din, wa adhkuruha, kuma zan ambace su wadannan hadisai din mahzufatal asanidi, wato ina masu shafi isnadin su, ko kaga haddasani wani haddasani wani haddasani, to yace duk zan shafi su gaba daya, yana rufin sai ya kawo hadisi sahabin da anka samu hadisin daga shi kurum. Yace abinda yasa kuma wannan ne zan yi shi liyas hula hifzuha, domin kiyaye shi hadisin yayi sauki, waya ummal intifa'u biha, kuma amfani da ita ya hadi gaba daya, to shi yasa zan yi shi haka nan din insha Allah ta'ala, in Allah madaukakin sarki ya so. Yace summa utbi'uha, sannan zan biyar da ainihin su wadannan hadisai din bi babin da watan wata kofa wani babi kenan, fi dabdi hafi alfaziha, a cikin fassar ba cikin wasali ga ainihin lafazin son da boyayyu, ma'ana shine kaman wani lafazi wanda kila sai an yi bayanin ga yanda ake rubuta shi wajen wasalin shi, ko kuma ga ma'ana tai wajen ma'ana, to shine yake cewa zan yi kayan bayani akan haka nan. Yace wayan bagi ya kamata li kulli ragibin, ga duk wanda yake yana mai kwadayi fil akhirati, a cikin sha'anin lahira, an yi alifa hadhihi alahadith, ya san wadannan hadisai din, limastamalat alayhi, saboda abin da sun ka tattara gare shi, min almuhimmat, na muhimman al'amura, wahtawat alayhi min at-tanbihi, kuma sun ka tattaro gare shi na watan fadakarwa, abubuwan da sun ka tattaro na fadakarwa, ala jami'i da'ati, bisa ga dukkan abubuwa na ma'alla biyayya. Yace wa zalika zahirun, wannan kuma abu ne wanda yake mabayyani, liman tadabbara, ga duk wanda ya lura da ainihin wannan hadisan da zan rubuta, to sun taro wadannan abubuwan din. Yace bayan wannan, wa alallahi al-itimadi, ga Allah ne dogara ta take, wa ilaihi tafwidi, kuma gare shi ne ni mika dukkan al'amuran na baki daya, wastinadi, da kuma ainihin jinginuwa ta, duk suna ga Allah madaukakin sarki, walahu alhamdu, godiya ta tabbata gare shi wa ni'matu, da kuma ni'ima, wa bihi tawfiqu, kuma dacewa ta tabbata da shi, ya wal ismatu, da kuma tsari daga watan abinda ba daidai ba, saboda haka wannan irce muqaddimar da shi ainihi al-imamu an-nawawi ya gabatar ga wannan littafi nashi na al-arba'un hadisi, wanda kuma insha Allah halkan mata gaba za mu ainihin fara daga hadisi na farko, za mu ci gaba insha Allah wannan, amma yanzu za mu takaita nan ne, amma a takaice an ji dan takaitaccen ainihin tarihi na shi al-imamu an-nawawi din, kuma an ji muqaddimar da ya gabatar, saboda haka insha Allah zama na gaba za mu yi ainihin karatu, za mu shiga cikin hadisin insha Allah, saboda haka dan uwan ku a cikin addinin musulunci Sanusi Sheikh Ibrahim bin Malam Nasrallah Godel Zamfara State Nigeria yake muku sallama, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.